الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ƴan uwa, muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci, a wannan safiya ta ranar Juma'a, a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibi, domin ci gaba da karatukanmu na lugha, musamman daga cikin littafin Al-Maqamat, maqamata Sheikhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. A yau muna 16 ga watan Zulhijja, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace ma 15 ga watan 7 shekara ta 2022. A darasi da ya gabata a jiya, mun gama makama ta 10, ita ce ake kiranta da suna Ar-Rahbiya, wanda an danganta ta ne zuwa wani birni daga cikin biranen Sham, wanda ake kiran shi da suna Rahabatu ibn Malik ibn Tawq, Rahabatu Malik ibn Tawq, ko kuma wato Rahbatu Sham, kamar yadda dai bayani ya gabata. Darasi na yau insha Allah za mu tashi farkon makama ta 11. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-maqamatu al-hadiyata 10 as-sawiyya. Malam Allah ya ji kansa na fada wannan makama ce ta 11, wadda an danganta ta ne wato zuwa wani birni daga cikin birane wanda ake kiran shi Sawa, wanda shi ma yana daga cikin dai biranen Sham, wanda tsakanin birnin Sawa da birnin da ake kiran shi Rayyu tafiya ce ta farsaki 22, aƙalla kenan mil 66, wanda yana kusa da birnin Hamadan, garin su Badi'u Zaman. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, haddatha al-Harith ibn Hammam. Malam Allah ya ji kansa na fada al-Harith ibn Hammam, wato ya ba da labari, annahu qala, shike fada, anastu min qalbil qasawa hina halaltu sawa, wato naji kikasa a cikin zuciyata lokacin da na sauka birnin Sawa, ma'ana imani na yayi kasa, an gane ko, a lokacin da wato na shiga birnin Sawa, domin abin da yake tabbatacce a cikin aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a, shi imani yakan dadu wani lokaci, wani lokaci kuma ya tawaye ya ja da baya, kamar yadda hadisai ne inganta wannan ayoyi ne na Al-Qur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka tabbatar da imani yana da duwa kuma yana raguwa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke fada, innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ kuma haka in ka dawo cikin suratul kahf innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda a cikin suratul maryam wayzidullahu alladhina hatadaw huda a cikin suratul ahzab wama zadahum illa imanan wa taslima a cikin suratul fathi huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim idan ka zo cikin Suratu Muhammad an gane ku wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum sannan ka gangaro cikin wannan suratul muddassir liyazdada allazina amanu imana dukkan waɗannan ayoyi suna tabbatar da al-imanu yazidu wa yanqus wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa to shine anan mallam yake cewa anastu min qalbil qasawa hina halaltu sawa na jike ƙasa wato a cikin zuciyata lokacin da na sauka birnin Sawa ma'ana naji imani na ya rabu ya sha da baya lafazin kasawa an ciro shi ne daga alqaswa duk da cewa su malamai suka ce da alqasawa da kaswa duka ma'anarsa ɗaya masdar ne an gane ko kasa yaksu sai ka ce kasawatan wa kaswa gaye can fadar Allah subhanahu wa ta'ala thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa kuma gaye can wal qasiyati qulubuhum gaye can wala yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa qala alaihimul amadu fa qasat qulubuhum to shine anan yace anast naji al qasawa ki qasa min qalbi a cikin zuciyata hinas halaltu sawa lokacin da na sauka birnin sawa anasa karmu manta ya maimaitu minal inas ne gaya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala inni anastu naran sai yace fa akhaztu bil khabaril ma'suri fi mudawati habi ziyaratil qubur sai nayi ruku wato da labari wanda yake abun cirowa daga fiyayyen halitta annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in fi mudawati ha game da magance wannan ke kasa bi ziyaratul qubur ta hanyar ziyartar makabarta kamar yadda hadisi ne ingantacce hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Sheikh Nasir Albani ya inganta hadisin a cikin littafin sa Ahkamul Janaiz Zala sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha sai yace fa innaha tuzakkirukumul akhirah a wata riwaya fa innaha turiqul qalba wa tudmiul aina manzo Allah yace dali na hane ku game da ziyaran makabarta wannan a farkon musulunci kenan kafin jama'a su gino akan tauhidi su konkwade shi kamar yadda ya dace manzo Allah yace da na hane ku game da ziyaran makabarta sai yace ku saurara manzo Allah yace ku ziyarci makabarta domin ziyaran makabarta za ta tunatar da ku makomar ku lahira a wata riwaya domin ziyaran makabarta turiqul qalba tana lausasa wato zuciya aga ash-shahid kenan turiqul qalba tana lausasa zuciya domin shi ya jike kasa ne a cikin zuciyarsa to ta wace hanya zai bi ya magance wannan ke kasa sai ya koma ta hanyar abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ziyarar makabarta sai ya ce wato dimiul aina kuma tana sanya idanu su zuwar rahawaye sai ya ce falamma sirtu ila mahallatil amwat wa kifatir rufat lokacin da na zamantu a unguwar matacci wa kifatir rufat wadda matattara ce ta kasusuwa waɗanda suke rududdugaggu, in aka ce mahalla unguwa kenan. Ina ce unguwar mamata, wato shine makabarta a takaice. Sai ya ce wa kifatin rufati, wanda matattara ce ta kasusuwa rududdugaggu, anan an shafe sifa sai aka wanzar da mausuf, ai wa kifatin idhamir rufat. Idan aka ce al-kifat, wurin da yake tarar da abubuwa, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata, ƙasa ita ce matattara ta ƴaƴan adam, halin muna rayi da halin muna mace. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lafazin ar-rufat ga yacan a cikin suratul Isra, wa qalu a idza kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida. Sai yace ra'aytu jam'an ala qabrin yuhfar wa majnuzin yuqbar. Yace sai naga wani taron jama'a akan wani kabari ana cikin gina shi, wa majnuzin wato da matacce akan gadan gawa, yuqbaru ana famar shigar da shi cikin kabarinsa. Lafazin majnuz bi ma'ana almayyit, kamar yadda idan ka ce janaza kama jimun kin fatha, to abinda ake nihin shine matacce. Amma idan kama jimun kin kasra, ita ce makara annash kenan. An gane ko? Idan aka ce janaza mamaci, jinaza makara, sai dai makara ba a ce mata jinaza sai inda wato mamaci akanta. In ba mamaci akanta, ka barta a sunanta annash, gadan daukan gawa, ko kuma ka ce makara a Hausance kenan. Shine yace ra'aytu jama'an, sai naga taron jama'a ala qabrin, akan wani kabari yuhfaru da ake ginawa, wa majnuzin da matacce yuqbaru ana famar shigar da shi cikin kabarinsa. Fanhastu ilaihim mutafakkiran fil ma'al mutadhakkiran man daraja min al'al. Yace sai na karkata ilaihim zuwa gare su. An gane ko? Lafazin fanhastu shine taro jiki, ka taro abu shine yace fanhastu, sai na taro jiki ilaihim zuwa gare su. Mutafakkiran, ina mai tunani fil ma'ali, wato game da makoma ta lahira. Mutadhakkiran, ina mai tuna man daraja, waɗanda suka wuce min al'ali na dangi, waɗanda Allah ya musu rasuwa. Lafazin daraja ya gabata yana can cikin wato addaliya, kamar yadda yake faɗa daraju kama darajal qurun wa galahum ma qalahum wal mar'u ghayru mukhalladi. Shine yace fanhastu, si na karkata, na karkato ilaihim zuwa gare su, na taru jiki. Mutafakkiran, ina mai tunani fil ma'ali, game da makoma ta lahira. Mutadhakkiran, ina mai tuna man daraja, waɗanda suka gabata suka wuce min al'ali wato na dangi. Falamma alhadul mayyit wafata qaulu layt, falamma alhadul mayta wafata qaulu layta. Yace lokacin da suka shigar da wannan mamaci a cikin kushewa, lafazin alhadu min al-lahd ne. Idan aka ce lahad shine kushewa, ko kuma ka ce loto, wanda in an gina babban rami na kabari a bangon alƙibla, sai a yi loto. A cikin wannan loto ake tosa mamaci, sannan sai a jera tuballa, sannan sai a sanya laka, ko kuma a kwaba ƙasa sai a tushe wato tsagogin, sannan kuma sai a maida ƙasa gaba ɗaya. Nau'in wannan gini na kabari shine ake kiran shi Allahad. Haka aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka a cikin nau'i biyu na ginin kabari, wanda ya tabbata a sunnance, lahad shine yafi dacewa. domin shi aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sahihi, Madina tana da mutum biyu waɗanda suke masu ginin kabari, ɗaya yana yin Allah da ɗaya yana yin Ashaq. Idan aka ce Ashaq shine a Hausa ake kira uwa da diyarta, idan aka yi babban rami a tsakiyar sai a yi karami, wanda in an saka mamaci sannan sai a jira itace, sai a sanya tabarma sannan sai a maida ƙasa kamar yadda ake yi a nan. An gane ko? A tsakiyar ake yin diyar. To a lokacin nan sai aka aika ma su waɗannan, aka rasa wani nau'i za a yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai aka aika musu, aka to sai sahabbai suka ce wanda ya fara zawwa to mun tabbata shine Allah ya zaba ma manzansa. Sai aka yi dace mai yin Allah shine ya fara zawwa, don haka aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nau'in wannan gini na kabari. Sai dai baya yiwuwa shi Allah da sai a wuri wanda yake mai hako, domin in wuri ya shine baya yiwuwa. To shine anan yace falamma alhadul maita, lokacin da suka shigar da mamaci cikin kushewa. An gane ko? Minan lahad ne, in aka ce alhad shine almai, shine ake kira alilhad, ilhad kauce ma gaskiya, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i wa man yurid fihim bi ilhadin bi zulmin nuzikihu min azabin alim, innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Sai yace wa fata qawlu laita, fadar damamma wato ta rigaita wuce. An gane ko? Attamanni kenan. Ai sai wuri ya gure ma mutum ya dinga cewa damamma nayi kaza, damamma nayi kaza. Gashin wa yawma ya'udhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani la laitani takhadhtu ma ar-rasuli sabila. Idan jar danja ta rigaita kama ma mutum, to maganar laita fa ta rigaita wuce. Don haka ita wannan rayuwa dama ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba bawa. Duk wani abin da zai amfane ka a rayuwarka ta duniya da makomarka lahira, to kar ka yi lati, kar ka yi jinkiri. Shi yasa Ibn Umar yake cewa idza asbahata fala tantazir almasa'a wa idza amsayta fala tantazir as-sabaha wa khudh min sihhatika limardika wa min hayatika limautik. Shine anan yace wa fata qawlu laita, fadar damamma wato ta rigaita gushi, ta wuce, ta kurce kai. Min al-faut ne. Sai yace ashrafa shaykhu min rubawati, sai wani dattijo wato ya kullo daga wata jigawa. Idan aka ce jigawa, tudu kenan. Shine yace ashrafa shaykhu min rubawati, sai wani dattijo ya kullo daga wata jigawa. Kace rubawa ko kace rabuwa. An gane ko? Wa masalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardati llahi wa tathbitan min anfusihim kama sali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa atat ukulaha dhi'fayn. Gayatan wa awayna huma ila rabwatin dhati qararin wa ma'in. Shine kace rabuwa ko kace rubawa. Shine yace ashrafa shaykhun, sai wani dattijo wato ya kullo min rubawati, wato daga wata shigawa. Mutakhassiran bi hirawa, wato ya matsi wata babbar sandar shi a kwibinsa. Lafazin mutakhassiran min al-khasr ne. Idan aka ce al-khasr shine kwibi, nan kenan tsatso. Kar mu manta ya gabata a makama ta jiya, wal khusura bil hayf. An gane ko? Al-khusur jam'i ne na khasr. To shine anan yace mutakhassiran bi hirawatin, mutakhassiran bi hirawatin, yana matsa da wata babbar sandar shi a kwibinsa. Kenan ya mata haka, ya sa ta haka, kamar yadda matafiyi makiyayi yake sanya sanda ya rike haka. Wa qalla fa'a wajhahu bi ridaihi wa nakkara shakhsahu li dahaihi. Yace haqiqa ya lulluba huskarsa da mayafinsa. Wa nakkara shakhsahu, ya jirkita jikinsa lidahaihi saboda makircinsa. Faƙala yana isowa sai ya faɗa ga jama'a ya ce li misli hadha falya amalil amilun, domin kwatancin wannan abin da ke gabanku to masu aiki fa su yi aiki. Ya ce faddakiru ayyuhal gafilun, ya ce ya ku raukanannu, faddakiru ya ce kutuna, kutuna abin da ke gabanku. Ga ya can waddaka raba'a da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'awilihi fa arsilun, shine ya ce faddakiru ayyuhal gafilun, ya ku maraukana ya ce faddakiru, kutuna abin da yake gabanku na babban aiki ita ce mutuwa. Wa shammiru ayyuhal muqassirun, yace ya ku masu takaitawa a wajen aiki na alkhairi, yace ku zage damsi. Wa ahsinun nazara ayyuhal mutabassirun, ya ku masu nura, yace ku kyautata nazari, lamarin fa ba karami bane. Yace malakum la yahzunukum dafnul atrab, yace jama'a me ya same ku binne tsarekunku sa'anninku baya bakanta muku zuciya. Lafazin atrab jami'i ne na tari, idan aka ce tari tsara ko kuma kace sa'a, shine yace malakum la yahzunukum dafnul atrab, yace me ya same ku ya ku jama'a binne tsarekunku wato baya bakanta muku zuciya. Sa'anka tsaranka wanda kuke faduwa kuke tashi kuke mu'amala ta yau da gobe Allah ya masa rasuwa amma baka damu ba. Yace wala yahulukum haylut turabi, yace hera kasa cikin kabari me yasa baya furgitar da ku ya razanar da ku. Wala yahulukum haylut turabi, hira kasa cikin kabari wala yahulukum, me yasa baya furgitar da ku. Wala ta'abuna bi nawasil al ahdath, me yasa ba ku kula wato game da masibun zamani waɗanda suke bibiyar juna yau da gobe. Me yasa ba ku kula game da saukar musibun zamani, yau an shiga cikin wani kunci gobe an shiga wani kunci wanda ya dare na yau. Sai yace wala tastaqiduna, me yasa ba ku tanadi li nuzulil ajdathi, domin sauka cikin kaburra. Lafazin ajdath jami ne na jadath, ga ya can fa idahum min al ajdathi ila rabbihim yansilun, yawma yakhrujuna min al ajdathi sira'an ka'annahum ila nusbin yufidun. Sai yace wala tasta'biruna bi aynin tadma, wato ba ku kuka da idaniya wanda ke zubar da hawaye. Wala ta'tabiruna, kuma ba ku nura bi na'in, wato da kayya ku yusma'u da ake sauraro. Idan aka ce anna'ayu shine yaku a Hausa kenan, me ake nihi da yaku? Ba da labari dangane da mutuwa, labarin da za a bada na mutuwa shine ake kira da yaku. To dan haka shi yaku kuma kala biyu ne, akwai wanda ya haramta akwai kuma wanda ya halatta. Wanda ya haramta irin na jahiliya na maguzanci, idan mutum Allah ya masa rasuwa sai a tura wasu akan dawakai, wasu akan raƙuma, akan mahada ta titina da inda jama'a suke taruwa, wani dan wani mai kaza mai kaza mai kaza, Allah ya masa rasuwa. Ayi ta zana ayyukansa waɗanda suke na kirki wanda yi, to wannan haramun ne. Amma na a dan rabu a bada labari wani Allah ya masa rasuwa lokaci kaza za a yi jana'iza, wannan ya tabbata a shari'a. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai ma sahabbansa ya kun mutuwar wato Najashi sarkin Habasha. To dan haka in aka ce anna'ayu shine yaku, ga ya can wani mawaki shine Al-Muhallib ibn Rabi'a yana cewa na annu atu kulayban li faqala faqultu lahum malat bina al-ardu aw zalat rawasiha, shine yace wala ta'tabiruna, ba kwa nura bina ayin wato game da kai ya ku yusma'u da ake sauraro wala tartauna sai yace kuma ba kwa firgita kurazana li ilfi yufqad wato ga aboki da ake rasa shi abokinka ya mutu hankalinka ma bai tashi ba saboda kawai ka sa lamarin duniya gaba yace wala tartauna ba kwa kona zuciya limunahatin wato gagun makoki tukukadu da ake haduwa a taro idan aka ce munaha shine wato gun makoki wurin makoki minan niyah ne an gane ko minan niyaha ne kamar yadda wannan shi ma wani nau'i ne na maguzanci zaman makoki a zo a kwashe kwanuka wannan duka ya saba ma shari'a wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cai wannan zaman makoki muna kilga shi yana daga cikin niyaha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani ya sawatar shine yace wala taltauna ba kwa kona zuciya limunahati wato ga gun makoki tukukadu da ake haduwa a taro yushayyi'u ahadukum na'ashal maiti wa qalbuhu tilka albayti yace kai jama'a yace yau fa kun wayi gari ɗayan ku na raka gawar mamaci yace amma wa qalbuhu tilka albayti zuciyar shi tana wajen ɗakin shi abin da ya ajje yayi tanada na dukiya shi yake tunani zuciyar shi ba anan ba take yushayyiqu ahadukum na'ashal maiti ɗayan ku na raka gadan gawa na mamaci an dauki makara sai yi ma wani lokaci shi yake rike da makarai amma hankalin shi da tunanin shi ba anan ba yake shine yace wa qalbuhu tilka albayti zuciyar shi tana can wajen gida kawai tunanin shi a can yake ba anan ba yake lafazin tilka a gaye can walamma tawajjaha tilka a madyana shine yace wa qalbuhu tilka albayti zuciyarsa wato tana wajen ɗakin sa wa yashhadu muwarata nasibihi wa fikruhu fi istikhlas nasibihi yace ɗayan ku a yau yana halartar binne dan uwansa na danganta amma wa fikruhu tunaninsa fi istikhlas nasibihi yana cikin neman tsama yadda rabansa shi kawai ana fira kasa fa ana binne dan uwansa shi tunani yake wai a cikin abinda wannan mamaci ya bari menene ka san shi menene zai samu iya tunaninsa kawai shine yace wa yashhadu muwarata nasibihi yana halartar wato binne dan uwansa na danganta wa fikruhu tunaninsa istikhlas nasibihi yana cikin neman tsamayar da rabansa ya san ta wace hanya zai bi rabansa ya zo hannunsa kuma shi menene yake da shi na kaso a cikin wannan kamar yadda wani lokaci wani dan uwa ɗan uwarsu ta rasu ba ɗa ba jika ba uwa ba uba ba miji sai ya zo yake tambaya ta kwanuka ma ba a ɗauka ba wai menene mu muna da kaso a cikin menene haƙƙinmu to kaga yadda irin yadda zukatan jama'a suka ƙiƙashe a yau yanda kawai abun duniya shine a gabansu lafazin muwara ga ya can ubangiji ta'ala me yake faɗa fa ba'asa Allahu guraban yabhasu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sau'ata akhihi qala ya waylata a ajaztu an akuna mithla hadha al gurabi fa uwariya sau'ata akhi fa asbaha min an najimi shine sai yace wa yukhalli baina wadudihi wadudihi yakan bar dan uwan nasa tsakanin masoyansa masu kaunarsa wadudihi da tsutsotsi waɗanda za su cinye gangan jikinsa saboda daman ya tabbata a sunna hadisin albara ibn azib Allah ya kara masa yadda dogon wazi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi a makabarta wanda a cikin hadisin manzala sallallahu alaihi wasallama yake faɗa mumini bayan an gama yi masa tambayoyi ya karba za a fada da kabarin sa iya ganin sa za a bude masa kofa daga cikin kofofin aljanna zai ci gaba da shakar kanshinta da ni'imarta har izuwa yinin da Allah zai tada alkiyama kyakkyawan aikin sa da ya aikata a rayuwarsa ta duniya ubangiji ta'ala zai riki da wannan aiki ya kamanta shi da mutum wanda yake mai kyakkyawar magana mai dadin kanshi zai ci gaba da ɗebe masa kewa har izuwa yinin da Allah zai tada alkiyama kaga wannan kenan ai masoyin sa ne to shine yace wadudihi wato da tsutsotsin sa waɗanda za su cinye gangan jiki thumma yakhlu bi mizmarihi wa udihi shi ko sai ya kadaita bi mizmarihi da algaitar sa wa udihi da mulan sa idan aka ce mizmar ka ce algaita ko kuma ka ce sarewa idan aka ce ud shine mulo ko kuma ka ce garaya shine yace thumma yakhlu sannan shi ko sai ya kadaita bi mizmarihi wato da algaitar sa wa udihi da mulan sa ko kuma ka ce da sarewar sa wa udihi da garayar sa talama asitum alan filamil habba wa tanasaitu muhtiramal ahibba yake cewa ba yau ba yace kun yi bakin ciki kun nuna bacin rai da damuwa alan filamil habba abusa karyewar kwaya ma'ana idan abinci yayinki sai ku fada cikin damuwa an ce ai bahuho ya kai karshe babu abin da za a dafa a yau watanasaitum kun manta ikhtiramal ahibba wato yankewar masoya masoya sun mutu sun tafi zuwa makoma lahira amma kun manta da haka lafazin asitum ga ya canfa kaifa asa ala qaumin kafiri an gane ko idan aka ce al asa shine bakin ciki bacin rai shine yace ya fala ma yace ba yau ba asitum kun ba kun samu damuwa da bacin rai alan filamil habba abusa karyewar kwaya ma'ana yankewar abinci kenan watanasaitu muhtiramal ahibba yace kun manta da yankewa ta masoya sai yace wastakantum wato kun kaskanta liikradil usra wato domin bujurowar talauci da kunci wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'atil usra shine yace wastakantum kun kaskanta kun wulakanta wa ma da'ufu wa mastakamu sai yace liikradil usra wato domin bujurowar shine kunci wastahantum yace kun wulakanta bin iradil usra wato a sababin karewar dangi wadahiktum inda dafni yace kun yi dariya a lokacin binne mamaci wala wadahikakum sa'atal zabni fiye da dariyar da kuke a lokacin rawa wadahiktum inda dafni yace kun yi dariya a gumbin ne mamaci wala fahikakum wane dariyar ku sa'atal zafni wato a lokacin rawa wannan yana nuna yadda zukatan jama'a suka kekashe ne a wannan lokaci to ina ga yau shekara wajen dubu a wannan bayani da yake domin yana cikin yan karni na biyar kamar yadda yau ana binne mamaci zaka ji mutum yana gefi yana waya ko kuma wannan in an zo kawai suna gefi hira suke yi sai in an gama kuma za a yi addu'a a wannan lokaci zaka an zo maimakon ku zo ku tsaya ku ba da tunaninku da hankalinku kun cewa karshen alewa ƙasa ku ma nan ita ce makomarku wanda wannan tunani shine abinda zai zaburar da ku ku zage damtse ku gyara alakar da take tsakaninku da ubangijinku abin da ya shar'anta muku ne ku kwatanta abin da ya hane ku ku hannu shine yace wadahiktum inda dafni kun yi dariya a gumbin ne mamaci wala wadahikakum sa'atal zafni fiye da dariyar da kuke a lokacin yin rawa watabaktartum khalfal janaiz, yace kun yi alfahari da takama, wato kun ringa takama khalfal janaiz, wato bayan gawa. Wala tabakhturakum yawma qabdil jawaiz, fiye da takamar da kuke ranar karbar tukuici, cewa an yi jarabawa ka zo na hurku an tara jama'a za a baka tukuici. To irin takamar da mutun yake a lokacin karbar tukuici, takamar da suka yi a bayan gawa ta mafi wannan. Shine yace watabakhtartum, kun yi takama khalfal jana'iz bayan gawa lokacin da za a kai ta makomarta. Wala tabakhturakum, fiye da takamarku yawma qabdil jawaiz, a ranar karbar tukuici. Lafazin jawaiz jam'i ne na sha'iza. Sai yace wa a'radtum an ta'didin nawadib ila idadil ma'adin, wato kun bujire game da kididdiga ta annawadib masu kukan makoki. An gane ko kamar yadda a jahiliya akan gayyato gwannai waɗanda suka iya kukan makoki, an gane ko za a kirawo ta ta zo ta zauna tana rera kuka yadda ka san kukan kurciya, kuma tana zana duk wasu abubuwa da shi wannan mamaci yayi waɗanda suke na a zo a gani a rayuwarsa. To matan da suke yin wannan kuka su ne ake kiransu annawadi, kamar yadda a jahiliya gayyato su ake in an gama bikin mutuwa, kuma sannan a sallame su, a yi musu sallama. To shine yace wa a'arantum, yace kun bujire kun kauda kai an ta'adidin nawadi, game da kididdiga ta masu kukan makoki, irin abinda suke lissafawa, an gane ko na ayyukan mamaci, ila idadil ma'adib, izuwa tattalin izuwa tanadin alma'adib, wato abincin walima. Lafazin ma'adib jam'i ne na ma'aduba, idan aka ce ma'aduba abincin walima da ake shiryawa. Sai yace wa anta harruqis sawaki, kun bujire kun kauda kai game da ƙonar zuciya ta as-sawakil, mata masu wabi, ila ta'annuki, izuwa kyautatawa fil ma'akili, cikin game da kayan ciye-ciye. Lafazin as-sawakil jam'i ne na wato sakil, ko kuma an gane ko sakil, ko kuma ka kiraye ta da sakala. Idan aka ce sakala ko sakil, mace mai wabi wanda in ta haifi da yakan rasu, an gane ko wanda ƴaƴa ba sa zama. To dan haka ake amfani da shi ma ga duk macen da mijin ko mijinta ya mutu ko danta ya mutu, ake kiranta sakala, ko kuma ka kiraye ta da sakil, jam'in shine sawakil. Shine yace wa anta harruqis sawakil, kun bujire kun kauda kai gabarun kunar zuciya ta mata masu wabi, ila ta'annuki, izuwa kyautatawa fil ma'akili, a cikin kayan ciye-ciye. Idan aka kawo wannan kalan abinci, wannan ake kawowa, yace la tubaluna bi man huwa bali, ba kwa kula da abin da yake mai tsuhwa ne, mai karewa ne. Wala tuqdiruna dhikra al-maut bi bali, kuma ba kwa darsa tunanin mutuwa a zuciyarku. Yace hatta ka annakum qad aliktum min al-himami bi zimami, ka ce ku jama'a a yau kamar kun ratayu ne da wani alƙawari game da mutuwa, cewa ta muku alƙawarin ba za ta ɗauke ku ba. Alhimam suna ne daga cikin sunayen mutuwa, an ciro shi ne daga hummal amru ay kuddira, alhimam mutuwa, kamar yadda wani mawaki yake cewa idza ma himamul mar'i kanat bi baldati da'athu ilaiha hajatun fayadihu. Yace hatta ka annakum, ka ce ku a yau kada aliktum, haqiqa kurra tayubi zimamin, da wani alƙawari min alhimami, wato agun mutuwa, cewa ba za ta zo ta dauke ku ba. Aw hasantum min az-zamani ala amani, ko kuma kun tabbata akan aminci game da zamani, cewa masibu ne yau da gobe ba za su mamaye ku ba. Sai yace kalla, wajin keke sai yace aw wasiktum, yace ko kuma ka ce kamar kun amince bi salamatin zati, wato game da lafiya ta azzati shine wato jiki, an gane ko cewa kullun kawai cikin koshin lafiya zaka kasance, shine yace au bi salamati zati, ko kuma kun au wasiqtum bi salamati zati, ko kuma kun amince wato bi salamati zati shine da lafiya ta azzati shine rai, cewa kullun zaku zauna a cikin koshin lafiya. Aw tahaqqaqtum musalamat hadimil ladhati, ko kuma ka ce ku a yau wato kun tabbatar da sulhu tsakaninku da me yanke duk wani jin dadi ita ce mutuwa. In aka ce musalama shine sulhu, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke fada wa in shanahu lisalmi fajina halaha, sai yace kalla sa'a ma tatawahhamu thumma kalla sawfa ta'lamu, yace kalla gaskiya ne, ko kuma ka ce kalla lamarin ba haka bane, sa'a ma tatawahhamuna abinda kuke zato ya munana, thumma kalla sawfa ta'lamuna sannan da sannu za ku san ƙarshen lamarin ku, thumma anshada sannan sai ya sa waka ayaman yadda ilfaham ila kam ya akal waham tu'abbi dhanba wadham wa tukhdi lakha alijam ama bana laka laib ama anzaraka shayb wa ma fi nusihi raib wala sam'uka qad sam ama nada bikal maut ama asma'aka sawt ama takhsha min al fawt fatahata wa tahatam fakam tasdaru fi sahw وتهتالوا وتقتالوا من الزهو وتنصبوا إلى اللهو كأن الموت ما عم وحتى ما تجافيك وإبطاء تلافيك بباء جمعت فيك أيوبا شمل حنظم إذا أسخدت مولاك فما تقلق من ذاك وإن أخفاك مسآك تلظيت من الهم وإلاها لك النقش من الأصفار تهتش وإن مر بك الناش تغاممت ولا غم تؤاسي الناس هالبر وتعتاصوا وتزور وتنقادوا لمن غر ومن مانا ومن نم وتسعى في هوى النفس وتهتالوا على الفلس وتنسى ظلمة الرمس ولا تذكر ما ثم ولولاها ذك لهض لما طاها بك اللهض ولا كنت إذا الوعظ جل الأحزان تغتم ستذري الدم للدم إذا آينت لا جم يكي في أرصة الجم ولا كالا ولا عم كأني بك تنهض إلى اللهد وتنقض وقد أسلامك الرهب إلى أضياك من سم هناك الجسم ممدود ليستأكي له الدود إلى أن ينخر الأود ويمسي الأظم قدرم ومن بعد فلا بد من الأرض إذا أتد سراد جسره مد على النار لمن عم فكم من مرشد ضل ومن ذي عزة ظل وكم من عالم زل وقال الخطب قد قم فبادر أيها الغمر لما يحلو به المر فقد كاد يهي الأمر وما أقلعت عن ذم ولا تركن إلى الدهر وإلانا وإنسر فتلفاك من اكتر بأفآ تنفس الصم وخفض من تراكيك فإن الموت لاكيك وصارم في تراكيك وما ينقل إنهم وجانب ساعر الخد إذا ساعدك الجد وزم اللفظ إند فما أسعاد من زم ونفس أنا أخي البث وصدقه إذا نص ورم الآمد الرث فقد أفلاه مرم ورشم الريش هنحس بما عم وما خص ولا تعصى على النقص ولا تهرس على اللم وآدل خلق الرب وأول كفك البذ ولا تستمئ العز ونزهها عن الضم وزول نفسك الخير ودع ما يؤكب الضير وحيي مركب السير وخف من لجة اليم بذا أوسيت ياسا وقد بهتوك منبا فطوبى لي فترى بآدابي يأتم wannan shine suke kiran shi al-mismit an gane ku irin wannan tsari na waka al-mismit min as-simdin idan aka ce as-simd shine tsakiya wanda ake shirya ta da gwalagwalai zinari da duwatsu in aka sa nan zinari sai a sanya wani dutse nan kuma a sa zinari nan sai a sanya dutse to shine anan wato shine sai yake cewa a yaman yadda ilfaham ya mutumin da yake kirarin fahimta da wayewa cewa shi shine wayayye shine masanin duniya dukkan ku gida zawani kamar yadda wasu wadanda suka konkwadi boko a yau sun dauki kowa ba gida shi ne su sune wayayyu a hakika kwa sune gida sune wato kauyawa waɗanda suke bagidaji menene jami'in bagidaji gidazawa saboda ita wayewa a karkashin addini take wanda ya fahimci musulunci shine wayayye duk wanda ya jahilci musulunci sunan shi bagidaji ko a London kake rayuwa ko a Paris ko a America New York da ina ne in dai ka jahilci musulunci sunanka ba gidaje ba kauye an gane ku domin wayewa a musulunci ake samun ta ko a karkashin kalgo da shabara kake rayuwa dan tsabar kauyenci in dai ka fahimci addini sunanka wayeye kuma kai ne dan birni wanda yake na hakika domin Allah subhanahu wataala ya faɗa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahu haka ne go ajrahum wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu malamai suka ce wannan aya na tabbatar da cewa wayewa a karkashin musulunci take domin alƙawari ne Allah ya daukan ma kansa duk wanda yayi imani ya aikata aiki na gari namiji ko mace Allah ya dau alƙawarin zai rayar da shi rayuwa daddada to shine anan yace a yaman yadda ilfaham yace ya wanda ke kirarin fahimta da wayewa yace ila kam ya akal waham yace har izuwa yaushe yace ya kai ma'abucin kuskure to abdi zamba kana konkwada ma zuciyarka azamba wato zunubi wazamma wato da zargi wato kudil khaba aljamma kana kuskure wanda yake mayawaici lafazin aljam ga yacan wato hibuna almala hubban jamma shine yace to abdi zamba wato kana konkwada ma zuciyarka azamba zunubi wazamma wato da kayan zargi kayan alawadai wato kudil khada aljamma kana kuskure wanda yake mai yawa yace amma bana lakal aib yace yanzu aibi bai bayyana ba gare ka da kana matashi maji karfi amma ga yayin yanzu duk jiki yayi rauni da kila kake tashi sai kayi nuwaye an gane ko jiki yayi rauni yace ai wannan duka aibi ne ya bayyana gare ka amma an zarka shi yace shin yanzu hurhura bata galgade ka ba cewa ka shirya kayan ka dogon bulaguro ya kusanta wama fi nusihi raibu yace game da galgadi na hurhura ho babu shakka babu kokonto an gane ku in dai ta riga ta fito to tana baka labari cewa ka kimtsa kayanka an gane ku lokacin tafiya ya kusa wala san uka kada samma, yace ko kuma jinka ne ya kurumci wa'azin da ake maka baka ji, wala san uka kada samma ko kuma jinka ne wai ya kurumci. Sai yace amana da bi kalmutu, wai shin mutuwa bata kiraye ka ba? Amma asma'aka sauta, shin mutuwa bata jiyar da kai muryar ta ba? Amma takhsha min al-faut, shin yanzu baka tsoro game da halaka, ita ce mutuwa? Fata hataba, wato kai taka tsantsan kai shiri, wata hatan maka himmantu da abin da yake gabanka, shine ma'ana kai kokari ka gyara alaƙar da take tsakaninka da ubangijinka. Sai yace fakam tasdau fisahawi, yace su da yawa kakan yi dimuwa fisahawi, wato a cikin raukannuwa kana kai kawo ka manta abubuwan da za su amfane ka a makomaka lajira. Wataqtalu, sai ta kama kake minan sahawi saboda jiji da kai. Watan sabbu, kana karkata kana kwararuwa ilal lahawi zuwa wargi. Ka annal mauta ma amma, ka ce kamar ma mutuwa bata hada da kai a cikin bayin da za ta dauki rayukansu. Ka annal mauta ma amma, ka ce mutuwa bata hada da kai a cikin jimillar waɗanda za ta dauki rayuwarsu. Sai yace wa hatta ma tajafika, har izuwa yaushe ne tajafika wannan nisantar gaskiya da kake? Wa ibda'un, yace jinkirinka da kake a cikin ayyuka na alkhairi. Talafika shine yake ruskar maka da wasu dabi'u, dabi'un da jamma atfika uyuban, wanda suka hada maka dukkan wasu ayyuka, shamulu hamdamma, wanda haduwar ta ya hadu. An gane ko? Shamluha, haduwar ta indamma, wato ya hadu a gudaya. An gane ko? Shine yace wa ibda'un, wato jinkirin da kake game da ayyuka na alkhairi. Talafika shine ya ruskar maka da diba'an wasu dabi'u, kenan dabi'un da jamma atfika uyuban, suka hada maka duk wasu ayyuka, ayyukan da shamluha, haduwar su indamma, ya hadu gudaya. Sai yace idza askhadta maulaka, idan ka fusata ubangijinka majibincin lamarinka, fama taqlaqu min zaka, baka raurauta zuciya min zaka game da wannan aikin sako da kai. Fama taqlaqu, baka wani raurawar zuciya min zaka, wato game da wannan saba ma ubangijinka da kai. Lafazin taqlaqu min alqalaq ne. Sai yace wa in akfaqa mas'aka, idan wurin neman ka wato ya tabe, ka fita ka kewaya ka zagaya ba a samo komai ba, yace talabbaita min alhammi, wato sai ka ringa ruruwa wato saboda bakin ciki, kana konuwa saboda bakin ciki. Idan an fita an kewaya ba a samo ba, sai mutum yayi ta cika da batsewa, yana konuwa da bakin ciki. Yace wa illa halakan naqshu min al-asfari, wa in idan annaqshu min al-asfari, zani na kudi, la halaka ya bayyana gare ka, ta hatash, sai ka ringa walwala kana murna kana jin dadi. Wa in marra bika na'ashu, idan kuwa makara ta wuce da kai, ta gamamta, sai ka ringa bakin ciki kana bata rai, wala gam, fiye da bakin cikin da kake a da. Wanda yanayin jama'a a yau, in mutum ya ga huskar kuɗi sai ya ta walwala, yana farin ciki yana murna, amma in makara ta wuce da shi to kuma sai ya ringa bata rai yana damuwa. Shine kamar yadda wani waki yake cewa turawwi'unal janaizu muqbilatin wa nalhu hina tadhhabu mudbiratin karau'ati sallatin li mugharizi ibn falamma ghaba 'adat ratiati. Shine yace wa illa halakan naqshu min al-asfari, idan zanan kudi ya bayyana gare ka ta hatashu, sai ka ringa farin ciki kana murna kana walwala. Wa in marra bika na'ashu, idan wato gadan gawa makara ta wuce da kai, ta gamamta, sai ka ringa bata rai kana nuna damuwa, wala gam, fiye da damuwar da kake a da. Yace to asin nasi halbar kana saba ma mai galgadi albar wanda yake mai kyautatawa wata atas kana nuna kiyawa wata zuwar kana karkacewa ga yacin wata rashinsa idza qala at tazawaru an kafihim zatul yamin sai yace watan qadu kana meka wuya liman garra ga wanda ya rufi jama'a yau diris wa mammana da wanda yake yayi ƙarya wa mannan ma da wanda yake annabi manci ma'ana mutanen ƙwarai masu nasiha kani sanje su amma waɗanda suke lalatattu mutanen banza ka maida su sune abokai shine yace watan qadu kana meka wuya liman garra ga wanda ya rufi jama'a mayau dari wa man mana da wanda yake ƙarya minal mayni sai yace wa mannan ma da wanda yake annabi manci minan namima ne sai yace wa tas'a kana kai kawo fi hawan nafsi game da son zuciya wata hatalu kana wayo da dubara alal falsi akan tara kudi watan sa zulmatar ransi kuma kamanta duhun kabari wala tazkuru ma famma baka tuna abin da ke can na bala'i da musiba da Allah ya tanada ga duk wanda ya saba masa kan gare masa shine yace wa tas'a kana kai kawo fi hawan nafsi a cikin son zuciya wata hatalu kana wayo da dubara alal falsi akan tara kudi watan sa kamanta zulmatar ramsi duhun kabari wala tazkuru ma famma baka tuna abin da ke can na bala'i da musiba da Allah ya tanada ga wanda ya saba masa yace walaula habakal hazzu inda a ce rabu na makoma lahira la habaka wato ya hararuka yace lama ba habikal lahu yace da dibin ka bi halakar da kai ba ma'ana da ganin ka bi halakar da kai lafazin Allah shine kallan abu da wutsiyar ido yace wala kunta da baka zamanto ba idzal wa'azu lokacin da wato wa'azi jalal ahzana ya goge maka duk wani bacin rai tabtam yace da baka yi bakin ciki da damuwa ba lokacin da mai wa'azi yake goge maka duk wani bacin rai saboda shi mai wa'azi shine yake gyara ma zuciya duk wani abu duk wata matsala da take tare da kai to matukar zaka tsaya ka saurari wa'azi sauraro wanda yake na fahimta na karba to insha Allah duk wata matsala za ta gushi sai yace satudri dama dama yace da sannan zaka zubar da jini ko kan jini zaka yi laddama yace ba na hawaye ba idza ayanta idan kaga irin mummunar azaba wanda Allah ya tanada a sababin saba masa da kai yace zaka yi kukan jini ba na hawaye ba yace kuma la jama'a babu wani taron jama'a yaki da zai iya kare wani fi arsatil jami'i abalbali afalfajiya ta taron kiyama babu wata jama'a babu wasu dangi da za su iya ba mutum kariya da tsaro game da azabar Allah shine yace la jama'a babu wani taron jama'a yaki da zai iya kare wani fi arsatil jami'i wato afalfajiya ta taron alkiyama wala khala wala am yace babu rafani babu babani idan aka ce khali shine wato dan uwan mahaifiya a Hausa ana kiran shi rafani wala am ko ammi shine babani dan uwan kenan mahaifi sai yace ka anni bikatan haddu ka ci ni a yanzu ina ganin ka lokacin da kake sauka ilal lahadi zuwa kushewa kamar ina ganin ka lokacin da ake zura ka cikin kabari watan gabbu wato kana takura ma'ana an hada ka gu daya an daure kafar an daure hannuwa an gane ku ai bayan an wanke mamaci an sanya shi cikin likafani ai nan na dai shaki shine yace watan gabbu wato shine ka takura ka hadu gu daya yace wa kada aslama kar rahabi yace hakika jama'ar da suka kawo ka sun meka ka cikin wani rami ila adyaqal insami izuwa abinda yafi kofar allura kunci an gane ko ma'ana wannan ga wanda ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ya tangare masa domin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari wanda bai karba wannan tambayoyi kafiri ko munafiki Allah yakan sanya kabarin sa ya matse shi Manzo Allah yace hatta takhtalifa adla'uhu sai kashin hankare shi ya saba shine anan yace ila adyaqa min sammin izuwa abinda yafi kofar allurar gunci lafazin sam shine kofar allura innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu samai wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammil khiyab wa kadhalika najzi almujrimin shine sai yake cewa hunaka aljismu a can ne fa shi kabari a can ne aljismu mamdudun wato gangan jiki na bawa ake mika shi ciki liyasta akila huddudu wato dan tsotsotsi su cinye jikin ila an yankhara al'udu har akai lokacin da itacen da aka jira a cikin kabarin wato za su rufe wayin sila azumu kashin shi shi mamacin kadramma shi ma zai rududdige ya zama kasa ga yacin qala man yuhyi al-izama wa hiya rahim shine yace wa yunsil azm kashin jikinsa wato kadramma ya rududdige ya zama kasa yace wa min ba'd bayan duk wannan abin da ya gabata yace fala gudda min al-ardi ban makawa game da bujuru da ku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin hisabi wa uridu ala rabbika safa yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya sai yace idza atudda siradun a lokacin nan yace an tanadi wata hanya jisruhu yace kadarkonsa ita hanyar yace mudda an meka ta alan nari akan wutar jahannama liman amma ga duk wanda ya nuface ta saboda shi gada ne jisr ne idan aka ce jisr shine kadarku an gane ku shine a turancin faransa ake cewa pont kenan gada wanda ake yi akan teku to ita wannan gada ce ta musamman a karkashin ta wutar jahannama ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari shine yace idza atudda a lokacin nan an tanaji siradun wata hanya jisruhu wanda kadarkonta yace mudda alan nari an meka shi ne akan wutar jahannama liman amma ga duk wanda ya nufato wannan hanya to dole ta nan zai bi yace fa kam min murshidin balla da yawa mutum wanda yake mai shiryasuwa zaka ga ya kauce ya rubta cikin wuta ومن عزتين ذله ومن ذي عزتين ذله yace da yawa zaka ga ma'abucin girma da guwaya a nan duniya zalla wato ya kaskanta shi ma ya rufta cikin wutar wa kam min alimin zalla yace malami nawa yace zaka gani a wannan lokaci zalla wato yayi sarmandau talallabiya ta kwashe shi shi ma yayi ciki wa qala sai kaji ya fada yace al-khadbu qad damma al'amari fa ya girmama wa qala sai yace al-khadabu wato lamari kada kamma ya girmama idan aka ce al-khadabu babban al'amari wanda yake na bala'i da musiba shine yace wa kam min alimin malami nawa zaka gani akan siradi zalla wato yayi sarmandau talallabiya ta dauke shi wa qala sai kaji ya fada al-khadabu kada kamma lamari wato ya girmama sai yace fa badir ayyuhal gumur yace ya kai bami jahili yace fa badir yace gaggawa lima ya hadu bihil mur ga abinda daci yake zama zaki a sababin sa fa kadika da yahil umru yace kwanukan rayuwarka sun kusa su yi rauni wama aqlaata an zalmi amma har yanzu baka ciru ba baka ciratu ba gabarin kayan Allah wadai kayan kunya idan aka ce al-ghumr shine bani wanda bai iya abu ba jahili kenan wanda karmu manta ya gabata tun a cikin muqaddima shine yace fa badir igaggawa ayyuhal ghumr yace ya kai bani jahili dima ga abinda al-murru wato daci ya halubihi yake ko yake wa ya halubihi yake zaki a sababin sa fa kad ka da yake hukumu yace kwalukan rayuwarka yace sun kusa su yi rauni wa ma aqlaata amma tare da haka baka ciratu ba an zamme gabarin kayan zargi kayan Allah wadai yace wala tarkan kada ka karkata ila dahari zuwa zamani wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar shine yace wala tarkan kada ka karkata ila dahari zuwa zamani wa illa na koda zamani ya tafsasa maka wa in sarra koda ya faranta maka zuciya in kuka karkata zuwa zamani yace to fatulfa za a same ka kamar gitarra bi afa'a kamar mutumin da ya rudu wato da macijiya saboda kyawanta tanfusu summa wato macijiyar da take furzo da dahi kai kana ganin abu mai kyau ne kyawo ne na dan maciji guba take tattare da shi shine yace kam fatulfa sai a same ka kamar gitarra kamar mutumin da ya rudu bi afa'a da macijiya tanfusu summa wadda take furzar da wato guba wannan dahi sai yace wa khafif yace ka kaskanta minta raki ka game da dagin kan da kake ma jama'a ka saukaka shine yace wa khafif ka saukaka minta raki ka wato game da dagin kan da kake yi ma jama'a fa innal mauta laqika yace lalle mutuwa mai haduwa da kai ce kul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum wasarin ita mutuwar nan mai tafiya ce mai nasuwa ce fi taraqika a cikin karankar makka lafazin taraqi jami'i ne na tarkuwa in aka ce tarkuwa shine nan kenan an gane ko shine nan irjina shine ake kira tarkuwa shine ubangiji ta'ala yake faɗa kalla idza balagati taraqi wa qila man raq shine yace wasarin mutuwa mai nasuwa ce fita raqika wato a cikin karankar makka yace wa mayan kudu mutuwa ho bata tugewa ta ja da baya in hamma in ta kawo dauki maganar a ja da baya ma bai taso ba wa mayan kudu mutuwa bata tugewa ta ja da baya in hamma wato idan ta himmantu ta kawo dauki sai yace wa janib sa'ar al-qaddi ka nisanci wato karkata ma jama'a kunci ka ringa ma jama'a kallon hadarin kaji dan kare na su kawo lakanta su yace karka yi haka kamar yadda Allah ya faɗa wala tusayir khaddaka linnas shine yace wa janib sa'ar al-khaddi yace ka nisanci karkata kunci gabarin jama'a idza sa'adaka al-jaddu wato idan wadata ta taimake ka ma'ana Allah ya yi maka dace kai wadata kai arziki to karkare ne jama'a wazumma lafza innadda yace ka sanya ma lafazin ka ragama ka husgo shi innadda idan ya zabtu yi kokari ka husgo shi yace fa ma as'ala menene mafi azurtar manzon ma mutumin da ya husgo lafazin sa ya sanya masa ragama lafazin zumma an gane ku wato min azzimam ne ita ce ragama sai yace wa nafis an akil bas wato ka kware kunci da damuwa an akil bas wato ga ma'abucin bakin ciki da bacin rai duk wanda yake cikin bakin ciki da bacin rai kai kokari ka yaye masa kunci ga yace inna ma ashku basi wa husni ila Allah sai yace wasaddiqu idza nafa ka gasgata shi idan ya daidaita maka labarin sa yace ga irin matsalolin da yake ciki karka ce ƙarya ce gasgata shi warumman amalan rassa ka in kai kokari ka inganta wato aikin ka wanda yake arrasa wanda yake tsoho aikin da ya baci lafazin rumma min at-tarmim ne shine yafi abu ka gyara shi ka maida shi ya zama to mai kyau sai yace faqad aflaha man ramma yace duk wanda ya yabe lamarin sa ya inganta shi yace faqad aflaha tabbas ya rabauta yace warish ka sanya gashi marishun hassa marri shukun hassa ga mutumin da gashin shi ya hige ma'ana mutumin da bashi da tufafi duk kokari ka tufatar da shi bima amma da tufafin da zai hada shi ka bashi riga da wando complete wa ma khassa da abin da yake banta din ma baka da halin bashi riga da wando din rigar ta samu bashi ko din wandan ya samu bashi in yayi gaba ya nemi rigar da zai hada shine yace warish ka sanya gashi marri shukun hassa ga duk wanda gashin sa ya fige ma'ana mutumin da bashi da tufafi ka tufatar da shi bima amma da abin da zai hada shi gaba ɗaya kenan complete cikakke wa ma khassa da abin da yake banda in ma wando ne kuma riga ce ka bashi yace wala ta'asa kar ka nuna damuwa da bacin rai alal nafsi ga duk wani abu da ya tawaye ja baya naka an gane ko kar ka nuna damuwa kuma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan ka nuna damuwa akan abin da ya riga ya kubce maka to zai haifar maka da hauhawar jini wanda wannan hauhawar jini kuma zai tafi da kai gaba daya sai yace wala ta haris alal nam yace kar ka yi kudai akan kuma tara dukiya kace kawai kai sai ka tara ka samu kaza iya abin da kake buri yace kar ka yi haka wala ta haris kar ka yi kudai alal lammi a bisa tara dukiya yace wa ajil khuluqar rafla yace kai kiyayya da dabi'u waɗanda suke na banza na kaskanci wa adil khuluqar rabla kai kiyayya da dabi'u waɗanda suke arrabla waɗanda suke na lalaci da kaskanci wa awid kaffakal bazla yace ka sabanta ma wato wa awid ka koya ma tafinka albazla kyauta an zo mahallin shahid kenan wa awil kaffakal bazla wato ka saba ma hannunka shine yawan kyauta wala tastami ila azla kuma karka saurari zargi duk wanda ya zarge ka karka saurare shi wana zihha wato ka tsarkake wato hannunka an yabbanni wato game da tara dukiya shine karka yi taurin hannu kai ruwa shine yace wana zihha ka tsarkake tafin hannunka an yabbanni game da tara dukiya an gane ko me yake nihi da abban anan kenan ruwa ka tsarkake hannunka sai yace wa zawwid nafsaka alkhaira wato ka guzurtar ma kanka duk wani alkhairi wada amayu yake bubaira yace ka bar duk abinda yake biyo baya da cutarwa an gane ko abdair cutarwa ga yacin kalula bayr inna ila rabbina munqalibun a cikin suratul shuara wada yace ka bar mayu ki bubaira abinda ke biyo baya da cutarwa wa hayyi markabas sayri yace ka shirya wato kwalakwalo wanda yake na tafiya zuwa lahira an gane ku ka shirya kenan jirgin da zaka hawo na tafiya zuwa lahira yace wa khaf min lujjatil yami kuma ka ji tsoro game da wato zurfin teku shine bincike na hisabi da Allah zai yi ma wasu daga cikin bayinsa yace bi za usitu ya sai yace ya kai abokina yace da wannan ne fa nake yi maka galgadi lafazin sahi munada ne murakkab an gane ko ai ya sahi ne sai yace wa kadubuhtu yace hakika na bayyana maka galgadi kaman baha kamar yadda wato ya bayyana kamar yadda masoyi yake bayyanawa ni ma haka na bayyana maka yace fa duba alasan barka da murna ya tabbata lifatan wato ga mutumin da raha wato ya maraita ya atammu yana koyi bi adabiya da waɗannan ladubbanawa yace fa duba farin ciki da murna da alasan barka ya tabbata lifata ga mutumin da raha ya maraita ya atammu yana koyi bi adabiya da waɗannan ladubbanawa Al-Harith yake faɗa sun mahasara rudunahu an sa'idin shadidil asri sannan sai ya kware wato hannun rigarsa game da wani damtse wanda yake mai tsananin dauri kadu shudda ko kuma kadu shadda alaihi jaba'iral makri lal kasri wanda ya daura masa bandeji na makirci ba dan karaya bace be kawai sai ya zare masa hannun riga, wanda an nadi shi an sanya masa jaba'ir. Jaba'ir jami'i ne na jabira, shine karan tsare, irin yadda in mutum ya karye ake jera kara, an gane ko a daure, to shine ake sa bandeji a yau. Idan ya kasance wato duri ne wanda yake na zamani na likitanci, to bandejin shine da ake kira jabira, ko karan da ake jera shine ake kira karan tsare. Shine yace kad shadda alaihi jaba'ir al-makri, wato tabbas ya daura masa, ya daura ma damtsan nasa bandeji, ko kuma kace karan tsare na makirci lalkasiri, ba dan karaya bace ne. Muta'arrida lilistimaha, yana mai gushurowa domin neman a taimaka masa. Fi mai iradil wiqaha, a cikin tufafi na rashin kunya. Fakhtalaba bihi ula'ika al-mala, wato waɗannan jama'a wato sai suka yaudaru bihi, wato game da abin da suka gani na cewa ga matsalar da yake ciki. Hatta atra'a kummahu wa mala, har aka kai lokacin da ya cika hannun rigarsa da kyautuka, wa mala ya cika ya bazi. Lafazin wa mala kenan a nan mala'a ne, shahi hamzan ne saboda tajinisi. Sai ya ce sun man hadara minar rabwa, sannan sai ya gangara daga wannan jigawa. Jazilan, yana mai farin ciki da walwala bil habwa game da kyautar da jama'a suka yi masa. Qala ar-rawi, marwaycin yake fada, fa jazabtuhu min wara'ihi hashiyata ridaihi, yace sai na huzgo shi ta bayan sa, ma'ana na huzgo gefin mayafinsa, na huzgo shi. Faltafata ilayya mustasliman, sai ya juyo, sai ya waiwayo zuwa gare ni. Mustasliman, yana mai miƙa wuya. Wa wajahani, ya fuskanto ni. Musalliman, yana mai yi min sallama. Yace fa idza huwa shaykhuna Abu Zaidin bi ainihi wa mainihi, sai ga maka ashe mutumin namu ne na birnin Saruja da ainihin sa, wa mainihi da ƙaryarsa. Fa qultu lahu, sai na ce masa, ila kam ya Aba Zaid, afaninu ka fil kaid, liyanhasha laka sayid, wala ta'ba biman zam. Na ce masa, ila kam ya Aba Zaid, har izuwa yaushe ya kai Aba Zaid, afani nuka fil kaidi, fanni fannin ka a wajen wayo da dubara. Liyan hashe laka sayu, don farauta wato ta taru gare ka, wala ta ababi man zamma, kuma baka kula da duk wanda zai zarge ka ya aibanta ka, kai baka kula ba. Har izuwa yaushe za ka ringa wannan lamari? Fa ajaba min gair istihya'i, sai ya bani amsa ba tare da jin kunya ba, walar tiya'in, ba tare da wani tunani ba. Wa qala, sai ya ce, tabassarwa da illawum, wa qulli hal tara al yawm fatalla yaqmuru al qawm mata ma dastuhu tam. Yace tabassar, yace ya kai haris, yace kadura, kadura da lamari. Wa da illawma, yace ka dina zargi. Wa kulli fatamun hal tara al-yawma fatan la yakmuru al-qauma, ayau ka taba ganin mutumin da dastuhu wayarsa da dibararsa tamma ya cika, la yakmuru al-qauma, baya rijayar jama'a ya musu wayo. Yace wa kulli fatamun hal tara al-yawma fatan, wai ayau ka taba ganin mutumin da la yakmuru al-qauma, baya rijayar jama'a, mata ma dustu hutamma, a duk lokacin da waye shi da dubarar shi ta cika. Lafazin la yakmuru min al-qimar ne, ita ce caca, an gane ku, la yakmuru al-qawm, mutumin da in aka ce waye shi da dubarar shi ta ya cika, to a yau faɗa mun wane ne wanda waye shi da dubarar shi ta cika baya rinjayar jama'a ya yaudare su. Fa qultu lahu, sai na ce masa, bu'udan laka ya shekan nare, Allah wadanka ya dattijan wuta. Shaykhun nar kinaya ce ta Iblis, domin Allah ya halicce shi ne daga wuta. Wa khalaqal janna min marjin min nar, ko kuma domin makomarsa karshensa ita ce wuta, shi yasa ake masa kinaya shaykhun nar. bu'udan laka yace Allah wadanka ga yacan fa bu'udan liqaumiz zalimin wannan fa ala bu'udan limadiyana kama ba idat samu shine sai yace wa zamilatal ari yace Allah wadanka ya mai daukan lautin kayan kunya idan aka ce zamila raqumin da ake lauta masa kaya an gane ko na daukan kaya daban yake shine ake kira zamila shine yace wa zamilatal ari Allah wadanka ya mai daukan lautin wato kayan Allah wadai kayan kunya yace fa ma masaluka fi tulawati alaniyatika misalin ka bai zaman tuba game da kyawun mabayyanin lamarinka wa khubsu niyyatika da mummunar aniyarka yace illa masalu rausin mufaddal baje misalin wato kashin jaki ne da aka lullube shi da azurfa an gane ko kashin jaki aka lullube shi da azurfa aw kanifin mubayyin ko kuma masaice wanda aka mata farin fenti masaice aka yi mata farin fenti kenan zahirin gashi da kyau amma cikin mummuna ne sai yace kuma tafarratna sannan sai muka rarraba fam qalaqtu zatal yamini na tafi wajen dama wan qalaqa zatal shimali shi ko yayi wajen hagun wana wahatu mahabbal janubi wato na gabaci bugawar iska ta kudu mabugar iska ta kudu wana waha mahabbal shimali shi kuma ya gabaci mabugar iska ta arewa kenan ni da shi dai muka yi hannun riga kowa ya kadi gaban sa nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك